da gobe. Daga murya Amurka a Washington DC. Sauraronmu assalamu alaikum da fatan an yi hutun karshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 100.5 zangon FM. Sai kuma stashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. Ranar Litinin shirin yau da gobe na magana ne akan zamantakewa da mu'amala. A yau zani magana ne akan wasan da ke tsakanin kanawa da zazzagawa. Kuliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da masanin tarihi a zauren namu inda ya fayyace mana yadda wasan kanawa da zazzagawa ya samu asali. Sannan kuma za mu ziyarci filin kwalamarmu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Sauraron mu zamu garzaya zauren tattaunawar mu karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir da bakon da ta gayyato mana wanda a yau zai fayyace mana tarihin asalin wasan kanawa da zazzagawa.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Abdullahi Garba Imam Cidin Wuzurci mai karanta wa kolejin Shari'a da sha'anin addinin Musulunci ta Amir Kano wato Kano Amir Kano College of Islamic and Legal Studies Kano.
To shin ina wasanni tsakanin kabilu ya samu asali? Alal misali kamar tsakanin kanawa da zazzagawa. A ba mu labari yayin aka yi faru kuma wani irin wasanni?
To musamman dai shi kamar wasan da yake tsakanin kanawa da kuma zazzagawa wasani wanda yake yayi suna ya shahara sosai. To akwai wato ra'ayin masana guda uku. Akwai wanda suke cewa asalin faruwar wasan wasan da yake tsakanin zazzaga da kanawa shine yaki ne sabbaba. Wato akwai wanda suke cewa kuma wasan wasani irin wato misali wasan dan kani amma dan wa da dan kanwa misali
na aurata ya shiga tsakani
yauwa na tauba shi da ake cewa wato dan yewa da dan kani ko dan wa da yar kani ko haka ai ana wasa. To wannan guda uku kenan. Akwai kuma wanda suke ganin wasan kaka da jikai wato kanawa
samu asali
sai wai akwai wanda suke daukan cewa Ibrahim Dabo sarki na biyu a lokacin Fulani bayan sarki Sulaimanu a Kano to kuma sarki Muhammad Ibrahim Dabo to ana su suna daukan cewa zazzage ne saboda kace suke daukan tunda shi bazzage ne to lalle tunda sarki Ubari ga talakawansa to ashe ɗan Kano sun zama su ma wato jikokin zazzagawa tunda baban su Ibrahim Dabo ɗan zazzagawa a fadarsu to masu maganar yaki dan masani yana ciki Allah ya kansa dan masani kan mai tama Sulaiman ko wato 1993 sai ya magana ya ce wato karfi aka samu yazo daya tsakanin kana zazzau da kuma kan to sai zama da cewa da yake cewa in fadan da karfin karkame da shi wasa to haka abin ya kasance tsakanin kanawa da zazzagawa kowanne yana jin yana jin kansa to saboda haka sai zama da cewa aka daina yakin ma aka dawo ana wasa. To shi kuma Muhammad Balaraba Umar ana ce masa MB Umar shi kuma malami a jami'ar Bayar Allah ya masa rasuwa a 1990 a makon Hausa ya ce da wato ana samun yaki tsakanin wato misali karasashen Hausa domin su bunkasa wato misali mulkin su kin san wancan lokacin kawai in sarki ya bunkasa kawai sai je afka wata wannan wata daula ko kuma wani gari kawai ya shigo da shi cikin sa ya fada da wannan dinsa ya fada da daular sa ko kuma ya fada da kasar sa ko mulkin sa to sai zamanin cewa wato zazzauta yi wani kasu ta yi wata kasaita ta inda idan za ta je gurin mutum ta yake shi ba ta buƙatar ta biyo ta bayan fage ko kuma a ganta kai baka tata a sai ta gaya maka ta turo wakili cewa garin kaza zamu zo gurin ku lokaci kaza mu yake ku ki ga yi kasaita ta kai kasaita tunda ai zaki inda ake ji ana wani lokaci asiri ko an afko to in sun kai kasaita da in za su je gurin ka ba su buƙatar koyo boye kawai su turo maka cewa ga mun zuwa to sai suka turo kanawa cewa ga sanan tafi a wani lokaci kenan to kana sai suka ce su ba za su yage zazzau ba amma abin da suke so da ita shine sun ba ta wannan gari da ake cewa fight sai ya zama kamar fansa ga yakin saboda haka su ba su yake su to wai sai aka ce wato wannan shine asalin wato misali zancen wasan nasu na cewa sun kasa kuma ga hanya sun ba da fansa to wasu kuma sun ce ai daga baya sai ya zama cewa yakin ya ci gaba ana ta yi tsakanin Kano da Zazzau wani lokacin Kano su samu nasara akan Zazzagawa Zazzagawa wani lokacin su samu nasara akan Kanawa to dai da tafiya ta nisa sai aka ga kawai tunda ba wanda yake cikuwa da an kasa samun waye Ubangida sai abu kuma ya zarce ya zama wasa saboda sai kana su rike wa Zazzagawa wasa akan cewa su sune iyayen gidansu su kuma su rike wa Kanawa wasa akan cewa sune iyayen gidansu to kin ga wannan jiyanin yaki kenan to akwai wanda suke magana tauba shi din nan wato misali wannan dan ya da yar dan kan dan
ya da dan
madala yawa ko dai namiji dai da mace wanda za a samu dai wannan sun ta hada iyaye to wannan kuma wannan namiji ne wannan mace to ana yin wasa to an ce wai lokacin bayan zuwan Sheikh Usmanu dan fodi Allah ya kara masa yadda sai zamana wato sarkin Kano a wannan lokacin sai ya aurawa wato dan sarki wato misali dan sarkin Zazzau ya misali anan Kano sai aka dauki yarinya a sarki a gidan sarki sai aka ba wa dan sarkin Zazzau yawa ai kin ga anan yawa an samu ga dan mace da kuma ga namiji a can to sai zamana sarki na Kano da ya kai yarinya na Estasa Zazzau sai kuma ya hada mata da gara kasidaciya sai kuma ya kara daukan garin faki a wannan ruwayar sai ba ya tasa da a cikin gara yake ga tanan da mutan garin da wai ta je suna son zasu sha nono su rika amfani da shanin da suke gurin planin faki saboda sai aka fida babban faki ita ma matsayin wato gara to a wannan lokacin zaman da ita wannan yarinya ta yi ta sarki yau da dan sarkin Zazzau Allah sai ya albarkaci wato auren nasu sai aka rika haihuwa ƴaƴa mata da ƴaƴa mata to sai zama idan ƴaƴa matan sun taho kan ganin dangin uwar mahaifiyarsu to su kuma waɗanda ƴan uwansu suke kamar wato maza ne nan sai su rika wasa kuma idan mazan can sun zo za su ga dangin uwarsu su mata ta su ma to wai wannan shine abin da ya sabbaba kenan kin ga anan gurin an samu wato ruwaya guda shi yawa ta wancan wasa wannan kuma sai na yaki yawa to shi kuma wancan na uku ko ruwaya ta uku ita ce akan cewa wasan kaka da jika domin ko yanzu zaki ga an samu kaka da jika zaki mutum ma sai ke jira cewa kai wai ni kakan ka ne ne kike ana dari zo ne yawan wato to sai zama ne su a tunanin su masu wani ra'ayin wato Ibrahim Dabo wanda yake shine sarki na biyu a Fulani bayan sarki Sulaiman to sai zama ne a masu wannan ra'ayin suna ganin cewa asalin sa mutumin kwasallo ne wato na Zaria saboda kawai daga can ya zo Kano ya zauna a Kano har sama abin da ya samu nasara wuta to shi yadda magana ta tabbata cewa Ibrahim Dabo asalin sa Bafulatinin shuli ne a Sokoto to amma wato ya kuma yaran ɗalibin Sheikh Usman ne Sheikh Usman dan fodi da mai jihadi to sai zama na cewa shi babba ya zama babban malami to sai ya bar Sokoto shi wannan shi Ibrahim Dawo sai ya tafi gurin wani babban malami ana ce masa malam Muhammad na Alakwaja sai ya zauna a Alakwaja din to da ya zauna a Alakwaja to dama ya tafi da dalibai ya tafi da dabbobi ya tafi da bayi dai masu yawa to da ya zauna a can ya dan jima sai kuma yi bukaci wato misali ya bar Alakwaja din to sai to eh wai ya bar ta da Alakwaja misali ake san ya danganta in ka je sai kun tashin inda ya same ka wani lokacin sai ka ci kuma kana so ka bar gurin to saboda ka sai baro Alakwaja sai taho wato misali wannan kusalla din wato take a gabas a wannan Zaria sai ya zauna anan anan ya ci gaba da karantawa ya ci gaba da wato al'amuran sa to kuma daga baya sai tunanin yana so yaje aikin haji to sai ya baro kusalla din nan sai ya taho wato misali zai tafi aikin haji to shine biyu ta wannan kwalle tangora to anan kwalle tangora ya zauna har ya ci gaba da karantawa to kuma daga nan ya ƙara so kan to sarki Sulaiman sun da ba shi fulatani ne sannan kuma malami ne to ya ji dadin ganin Ibrahim Jab tunda malami da malami sun hadu ai kin ga abin ne ma ya samu to saboda sai suka zama wato sarki Sulaiman ya aminta da sarki Ibrahim Jab har ma yana sashi a cikin wasu al'amura waɗanda suka shafi wato suka shafi mulkin Kano din to har daga baya ma ya rika sashi na yin limanci to daga baya bayan rasuwa sai Allah ya wa sarki Sulaiman rasuwa to da aka Allah ya masa rasuwa sai aka ce to tun daga sarki Ibrahim Dawo ai shi ake sawa yana limanci kuma a wannan lokacin akwai abin da suke cewa wato imamukum wato limamunku shine sarkinku to shike sai aka ce to abin da ya kamata illa a maida sarki Ibrahim Dawo ya mai gurbin sarki Sulaiman to saboda shi sarki Ibrahim Dawo ya zama sarkin kan to aka tura Sokoto akan a tabbatar tunda kin ga a wannan lokacin Sokoto ai annan sarkin musulmi yake to saboda shi aka tabbatar da Ibrahim Dawo ya zama shine sarkin kan to waɗancan isa kuta zazzaga su a tunanin su zaman da shi Muhammad Ibrahim Dabi a kwasallu to su sun dauka ana akafi Ibrahim
Dabi
idan can ne ya baro wata ke ya baro kwasallu din ya zo Kano ya zauna har ya zama abin da ya zama to su a gurin su tunda Ibrahim Dabi dan su ne to Kanawa ma sun zama ƴan su to tunda jikokin su afwan tunda baban Kanawa dan su ne to kuma Kana sun zama jikokin su to saboda haka sai suke yin wasa a matsayin yin wato wasan jika da kaka na'am
sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe da fatan dai kuna jin dadin shirin kuma da fatan dai kuna amfana bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar
to shin wasanni wani irin wasanni ne an akan wuce gona da iri ko kuwa akwai kowani irin wasa za a iya ko kuwa akwai
eh tu wato sai zama cewa wasan da su wato wasanni da barkwanci wanda kuma yake da ban sha'awa yanda su wato misali kamar shi wato misali wani malami nan malam me kware wato ko ce kware da aboki birnin ta wato malam Abdulrauf wato misali tukun yace wasan da ke gudana tsakanin kana da zazzagawa wasa ne mai dadin sauraro da kuma sha'awa a duk lokacin da suke yin sa wato zan suna gudanar da shi ne wato da annashuwa da takalar juna da kuma barkwanci da fadin fada duk inda suka hada da juna za ka samu su ne wa juna gurin ragwanci ko kuma tsoro ko kuma misali su abuta misali su ce mu ku bayin mu ne mu bayin mu iyaye gidan ku ne haka da suna yin irin wannan wani lokaci kuma zaka ji suna yi wa juna wato gurin rashin wayo ko wuta ko fuskar ta wayawanci misali to wai aka ce wai akwai lokacin wai da Bakano wai ya ture estatisiyo masa gida za a sa a taushe yarinya da tabi sai ha tsare samu sai ta fada rijiya to da fada rijiya sai wani zai ce ga uban yarinyar cewa wanci fa ta fada rijiya sai yake ce hadda gida to sai shi wannan mutum ya yaya ana magana yarinyar rai ana mutum kana magana gida sai shi eh idan aka yi taushe kai ba raka shi ba goma ba wai ai kai ma za ka ci taushe in an yi in ji uba ake to wato ana so a nuna ma wai ba sanar wuta ce da shi amma ya ma fi daukan ma jada ma ko taushe fiye da ɗansa to wannan kirkin ga zazzaga suke wahalar kanawa irin wannan to akwai kuma inda suke ba da labari su kuma kanawa suka ce akwai lokacin da kanawa suka kai wa zazzaga yaki aka je aka kai musu hari saboda haka sai aka kiwe zazzaga in ya zama na cewa sannan sai inda za su saka su saboda haka sai suka je wani katin dutse a nan ita zazzaga sai suka hau sama to da suka hau wannan dutsen sai ya zama sai kanawa suka zo suka kiwe dutsen sai wani irin bayan sarki din na irin wato da ake cewa a wannan da Allah soku wato eh soku ya sarki wai masu bandari a fada sai zagaya sai je samu sarki kan sai yace masa yalla ba ina so a bani dama in yi wani abu wanda duk lokacin da muka tuno wato za a yi dariya a fada sai yace an baka dama saboda sai yace sai yace su wannan kanawa din sai yace ku tittire kayan ku ku yi kamar gammu kamar za ku dauki kaya to ku je ku cusa kanku a kasa kamar za ku dauki wake za ku dauki dutsa da fasu zazzagan su take sai su kana suka yaka sai suka je suka cici su kansu a kamar haka na so za su ci dutsa sai shi wannan makadi da sauran makada kuma sai suke cewa za mu dauke ku fa mu kai ku Kano za mu dauko dai yau sai suke ku dauke su ku kai su Kano ku dauke su kai su Kano su su kuma su karkace wa ƴan uwansu za su daukawa marfa wai za su dauke su ba to sai su karkace ruwa ɗaya bayan ɗaya ana kama su to shi ne kin ga ai wannan sojan sun ya kisa an yi daidai daya marfa su sun akan cewa wawaye ne Barcelona to su ma kuma gashi a wannan janibin ya za a yi dikirin yawon a cira su iya cikkiɗe
dutse da ku
ai ba zai yiwu ba kin gani to kuma har makana suna cewa wai da tashi za a ci zariya da yaki da tura su karo ai ba a yi faɗa da yaki a harbi ba kawai zuwa aka samu cikunan ɗinki aka kewaye aka yanda ya kofar garin zazzauna aka ce ai ta takawa sai yake gigirgigirgigir ake gigirgigir ne su da yake suskirta ya yi a harbi ake saboda ta suka fita a guje aka bi su aka
saka su ta kanawa
a zazzaga wai wai su zazzaga wan ai ce aka yi wa turawa kawai ta yadda za ku yi karko su tura kai sai suka ce kar a yaki a je a samu cikunan ɗinki tunda a yi gigirgigirgi a wancan lokacin ai sabo ne don Hausa ai da hannu ake yi da ala'an da zariya allura musamman ma kin ga dukin ake magana zariya ai gurin gus to sai yazo sai suka ce to shikenan a ce a samu guri a samu kifuna dinki a tattaka takawa babu dinki sai zama kamar rarar bindiga tun da masu ba sanin bindiga sai karkarkar dinin sai duk suka gudu aka bi su aka kaka masu kuma aka wato misali shi ita zariyar da yake to wannan kinga kenan dangane da wato wasan kanawa za ki ga ko da mota aka shiga ko kuma aka ga wannan da ya tabbatar da cewa wannan Bakano ne ko kuma ba zazzagi to fa wato alƙayi kenan har a zo wajen da za a rabu to irin abubuwan da zazzagawa suke gaggayawa kanawa wato sai a wasa ya hada da Bakano Bakarriɗi wato wai aka saka a san lada wato shi bazazzage yana ganin an kashe Bakano ma wato kamar lada
Allah ta samu lada
yo wuce cewa Bakano wato misali da safa malam da rana kuma dindadi yauwa da daddar kuma ba san irin ka ba kuma suna cewa Bakano mai bacci da ido daya wato da ido daya Bakano mai bacci baya rufe ido ya bacci a tsaye sai na garin ka goma sunan ka goma wato duk inda Bakano yake wato sunan sa wato daban yake baya faɗa sunan sa na gaskiya kin gona nuna cewa kenan ba da gaskiya kenan ko yauwa suna cewa wai hannu na gaisuwa kafa na sata wato in saboda shi sun tana zargin kalawa da fata yauwa ku wuni ku kwana wato sali kuna yawo a gari amma ba a ga kafar ku ba wai wani Bakano ba a ganin kafar sa ya kwana yayin yana ta yau amma ba a ganin kafar sa yauwa wato sali suna cewa na Fatsuma ka saba da mari wato ai saboda yauwa suna cewa saziri baban hanya to duk irin wannan yana da suna daga cikin waɗanda wato sali kanawa suke kun zazzagawa suke wa kanawa to su kuma zazzagawa suka ce dan Zaria
kanawa su koyi yau suke cewa zazzagawa
to shi ne zan faɗa yanzu suka ce dan Zaria mai naciya da garma wato misali na ci hukumar masu kaurin cinya kun girma da kaka kun ga uban wani kun ce naku kun ga uwar wani kun ce ta
ku
duk da sun girma da kaka eh duk kuma sun girma da kaka sannan kuma ba a ba ku amanar mata nau'o'in wasannin da wato sani ce tsakanin kanawa da kuma
idan ba a ba zazzaga amanar mata
suna zargin su kanawa suna zargin zazzagawa da har cewa ba amana tsakanin wato misali zazzagawa da mata to shine su kuma kana suke su ce musu kana su ce kana barayi ko siyar kun sace su kuma su ce ba a ba ku amanar mata to irin wannan haka yake faruwa tsakanin su
to shi wannan wasan shin aka wuce gona da iri
wato ko da an wuce zaka ga kamar za a wuce amma ba a wucewa zaka ga har ma a takai baga ana jan juna ana waye amma kamar za a yi wani abu to amma kasancewar an san cewa wasa ne to lafiya lokaci wucewa kuma ki ga za a sallama kuma a cikin nishadi yau za a sallama amma ba a cewa ana faɗa gaskiya yayin da takai ba a faɗa ba a yi gaskiya ba su ba kawai duk sauran ma masu wasa tsakanin ko na sana'a ne ko kuma na jini ne ko kuma wato misali na masarauta ce za ki ga za a yi abu kamar ma a faɗa to in dai makaddara fa ke za a bin kuma makaddara su amma in dai haka ne kawai to za ki ga dubu ya a faɗa gaskiya
to har gobe tsakanin zazzaga da kanawa su waye iyayen gida
ai ba wanda zai ce sun da abu ne wanda yake da tarihi ko abu ne na tarihi shi ba Kano bi yadda ba cewa bazazzage ba wasu shi kuma bazazzage sai na tsiyar shi kuma kullun cike waye ke Bakano ba wasu amma ai yaro da ganin birni ya san yafi garin su
to
ai ba ma sai an ce Bakano wai ma wato misali gabe ke bazazzage ba ai ko da ma yanayi ma yanzu misali da a ce Zaria a Kano take ai da an samu filayi
sosai
da kuma Bakano wato misali ya mallaki Zaria ai da ana daukan fili ai da kana sun yi dafan filayi so kuma haka ba kuma saboda gari ne gashi katin gari amma ga filaye duk a cikin gari mu ko nake duba shi gari saboda babar yalwa da kuma bunƙasa garin ku ji dafai ma yanzu babu su
babu
yauwa sannan kuma idan kika duba ko a yanayi kana ganin Bakano ka san Bakano da ka ga Bakano ka san Bakano ba zan yi idan mace ce yar Kano kana ganin ta ka san Bakano wace amma ba san zakiya ta shiga yayya ma sai yanda ta yi na kuda dakin mayya to kin ga irin wannan wato shi ne abin da yake faruwa amma gaskiya ba a yin fada ba a yin fada yadda abin yake gudana insha Allah yawa
in kuna san rawa da zango ku ce yayye in kuna san ku ganni zango ku ce ushe in kuna san ku samu rama ku ce amma I'm
yanzu ga wakiliyar mu a Ghana Hawwa Abdul Karim Yankwayoniya da bakwar da ta gayyato mana a filin kwalamar mu.
Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu kuma da kasani Hawwa Abdul Karim Yankwaniya ne yau ina tare da bakuwar samu zamu dafa kafin da mu gabatar da abinci da zamu dafa yau bari in bar ita da kanta ta kira mai sunanta
ya sunanki
sunana madam Saada
madam Saada so yau me za a dafa muna
okay na mun dafa simple jollof rice da maybe in kamar na fito program na son dai wani abin dafa mai gida na dai da yaran dai mu yi sau dai mu ci duwo it's simple but it's delicious
so mai da mai mutum ya kamata ya nemi sannan ya yi wanka simple jollof
okay simple jollof rice na muna need any rice at all shinkafa tinsimantos mackerel albasa amu maggi carrots and green pepper
mackerel haka ana kenshi kifin gwangwani ko ba haka ba
yes
so na ake fara
okay farko dai mun yanka albasa mu amu mu carrots mu green pepper mu da shi mu daka tanko mu okay shi mu girka mai mu muka girka mai na farko shi mu soya albasa mu shi mu kara amu mu soya
amu wato tumatiri
shin yes tumatiri shi mu soya tumatiri sannan muka soya tumatiri na shi mu kawo tumatiri sannan mu kara
mu soya shi ya kai minutes na
let's say like 2 minutes you dey na rike don dey kadan dey na mu dafa dey do yanzu ga none of the wiki mu kare shi mu sa tankon da muka daka green one din nan muka soya shi na for like 2 minutes then we just add our macro muka add macro yes shi mu kare maggi din ciki sai muka kare maggi din ciki muka kare shi mu zuba carrot mu da green pepper mu so for 5 minutes say shi mu kare ruwa muka kare ruwa shi mu add gishiri shi ta gishiri shi mu bari shi yi tafasa in yi tafasa shi mu sa shinkafa mu mu rufe so we let leave it like 25 minutes lokaci na da na doki yara na musu wanka kafin mu duno food is ready to serve
wannan
yake rafin simple jollof rice da muna ce shi shi ke nan kawai sai ku simple jollof rice nan shi ne me whipping cream nan shi ina brand da so kake so na sa
shi whipping
cream milk ni amma da nono ni amma an tara ada preservative cikin da ake sayarwa shi nan da kin sai whipping cream nan muna da powder muna da liquid dai powder one ne kake sai nikin doki 2 cups of powder one nan shi kan sa cikin mixing bowl ɗin ki shi doki chilled water 1 cup ɗin ya kare shi ki sa mashin nan ki buga na dai ice cream ne na kawai
sai ka ajiye
sai ka ajiye shi sai shi da ice cream ɗin shi da mun ga rai shi ne kare na shi ice cream ɗin nan kuma ya freeze shi da wannan shi kuma da shi soyayya
To da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki Elsa wato Fiona Wamai da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya